Allah ka ba mu sa'a in ji haruna oji zaro mai doka kumbi